To Madam Abdulwahab, mun samu labarin cewa wani bomb ya tashi a garin Azari. Shin ya gaskiyan abun kuma a ina abun ya faru?
Mala wakar Junaidu, da misalin karfe 6 ne wannan al'amari na bomb da ya faru a garin Azari, kuma ya faru ne a kasuwar waya inda yake ake sai da wato wayoyin nan ta salula. To shi ne bomb ya tashi, kuma akwai asarar rayuka wanda yake da kuma raunata jama'a.
An samu kaman adadin mutane da suka raunuka ko da wanda suka mutu?
To kaman dai yanda yake, wasu wanda yake suka gani, wanda yake ba wai hukuma ba ne, irin jama'an gari wanda suka je suka gani yana ɗiban mutane.
Wato gani da ido kenan?
Wanda suka gani da ido. Yawwa, wasu sun ce akwai 15, wasu sun ce 10. To ka san wannan bayani ya tantance wasu dai sai dai kaman su a asibiti ko kuma hukumar tsaro su ne za su iya ba da ainihin dukkanannen bayani a kan rasuwa.
Su waye suka aiwatar da wannan aika-aika?
Yawwa, da dukkan dai bayanai da muka samu daga wanda yake su zanaune a wajen sun ce wasu mutane ne guda uku aka gani ciki yadda mace guda. To kuma dai biyu daga cikinsu duk da ita macen, su ma dai an aika da su lahira ta hanyar sanya musu kaya a jikinsu aka kona su. Sannan ma mun samu bayani ita macen, amma an ɗauki kanta ana yawo da shi a cikin gari.
Me hukumar tsaro suka ce dangane da abin da ya faru?
To kamar shi kakakin hukumar 'yan sanda jihar Bauchi, DRC Haruna Muhammad, mun yi ta kokarin mu tuntube shi ta waya, amma wallahi wayan shi a kulle suke. To amma mai yiwa daga nan da zuwa ko a shugaban shi da haka da za mu yi ta kokari mu ga ko za mu iya samu karin bayani daga jinsu.
To a lokacin da abin ya faru, shin akwai wasu jami'an tsaron da suka zo ko kuma su agajin gaggawa da suka zo gurin?
Wato jama'a ne da muka yi hira da su, sun ce jama'an gari ne suke ba da gudunmawa, babu wani jami'an tsaro da suka gani a wajen. Jama'a ne masu motocin kansu suke zuwa suke ɗaukan wayanda suka yi ciwo da wanda suka mutu suka kai su wannan asibitin yawancin tarayya da ke cikin garin Azare.
To madalla, mun gode Abdulwahab.
Ku ji ni ke